إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na Masjidus Siddiq a wannan anguwa ta Zariya domin ci gaba da karatun littafin al-usulul thalatha wanda al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab ya wallafa a yau muna hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai ga watan 14 ga al-Muharram wanda ya daidai ga 21 ga watan 7 miladiya Isa alayhi salatu wassalam shekara ta 2024 mun tsaya inda malam yake gaya mana wasu mas'aloli wanda ya kamata a ce kowane musulmi ya san waɗannan mas'alolin satin da ya wuce mun yi bayani akan ma'rifatullah yaya ne mutun zai ya san ubangijin shi a yau zamu tashi inda malam yake cewa ma'rifatu nabihi sallallahu alaihi wasallam malam yake cewa yana daga cikin ilimi mutun ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashi gida kashi bi na farko shine ma'rifatuhu sallallahu alaihi wasallam min haythu nasab shine mutun ya san manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ta hanyar dangantaka shi mutun yana daga cikin sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutun ya san tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan mutun ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan wane gida ne dan wace kabila ne sannan mutun ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaushe ne Allah subhanahu wataala ya turo shi sannan mutun ya san a ina ne aka turo shi sannan ya kamata mutun ya san wa ma'rifatul hijra mutun ya san hijran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yana daga cikin sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutun ya san ya kukkuka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi domin ci gaban addinin musulunci sannan ya kamata a ce mutun ya san rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma mutun ya san shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah subhanahu wataala ya bashi ita a kalkashin wannan al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya ya wallafa wani littafi wanda ya hada rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shari'ar da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi da ita ya samu wannan littafin cewa Zadul Ma'ad min hadi khairil ibad wannan littafi yana nan a cikin mujalladi guda 5 wanda ya kamata daliban ilimi su koma a wannan littafin domin kowane lokaci su zanki gwamawa tare da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya turo shi da shi yana daga cikin sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutun ya san nasaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san annabinka dan wane gida ne daga wace kabila ya fito suwane ne uwayen shi suwane ne suka haife shi sannan a ina ne aka turo shi al-imam al-bukhari ya fitar da hadisi a cikin littafin shi sahih al-bukhari yana bayyana mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce mishi Abul Qasim ana ce mishi Abul Qasim Muhammad bin Abdullah Muhammad dan gidan Abdullah bin Abdul Muttalib dan gidan Abdul Muttalib bin Hashim dan gidan Hashim bin Abdul Manaf dan gidan Abdul Manaf har zuwa ga kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na 20 wanda shine aka fi sani da Adnan amma malamai bayan Adnan suna ƙara wasu shi ko wasu kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahiyawancin malamai sun tahi cewa tarihi koko nasaba wadda ingantatta wadda ta inganta ta kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana tsayawa ne daga Adnan wanda suka tai a wannan magana akwai al-Imam al-Baghawi fi sharh as-sunna sannan akwai al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya fi kitabihi a cikin littafin shi Zadul Ma'ad sannan al-Imam Ibn Sa'ad fi tabaqatihi shi ma ya tahi kan cewa kakannin manzon Allah nasabar da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana tsayawa ne kan Adnan amma duk abin da ya biyo bayan Adnan abu ne wanda malamai suna da sabani akan shi haka al-Imam az-Zahabi ya tahi akan cewa nasaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana tsayawa ne daga Adnan amma shi kuma Adnan malamai sun ittifaki da cewa shi min walad Isma'il Adnan yana daga cikin jikokin Annabi Isma'il alaihi salatu wassalam sannan shi kuma Isma'il yana daga cikin jikokin Annabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam idan ka doka zaka ga dangantakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangantaka ce wadda tana da asali daga Annabi Ibrahim har zuwa ga baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake ce ma Abdul Muttalib manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo shi a cikin wasu mutane waɗanda su waɗannan mutanen suna alfahari da dangantaka Laraba wasu mutane ne wanda ba su wasa da dangantaka idan dai aka ce dangantakarka ta kirki ce ka hito daga tsatso mai kyau to za su saurare ka kuma za su yi maka muwafaka za su yarda da abin da zaka faɗa musu amma Laraba duk lokacin da aka ce a dangantakarka akwai tangarda ko ku mutanen banza ne ku ba ku dangantaka ta kirki babu yadda za a yi Balarabe ya zamanto yana sauraron ka hayyabu abin da kai zaka gaya mishi to Allah subhanahu wa ta'ala da ya ga yanayin Larabawa sai ya turo musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga kabila wadda ta yi kowace kabila azanci daga wace kabila wadda ta yi kowace kabila dangantaka ta kirki a cikin Laraba wannan dangantaka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakka furrai waɗanda ba su musulunta ba sun yarda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kowa family na kirki ya yi kowa nasaba mai kyau hatta Abu Sufyan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan kamun ya musulunta lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wasiƙa zuwa ga sarkin Rum wanda ake ce ma Hiraqal da wannan sarki ya tambaye Abu Sufyan ya ce kaka wannan manzon naku sai Abu Sufyan ya ce huwa fina dhu nasabin wannan manzon a cikin mu yahi kowa nasaba familin shi sun yi familin kowa tsatsan shi sun yi tsatsan kowa a dukkanin cikin kabilar Larabawa to kaga duk abin da za a ce makiyin kama ya yarda cewa gidansu gidanku yahi gidansu wannan dangantaka ce wadda ba ta wasa ba haka al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi Zadul Ma'ad yake cewa wa huwa khairu ahli al-ard nasaban ala al-itlaq manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yahi kowa dangantaka shi yahi kowa nasaba mai kyau wannan abu ne wanda babu wanda ya saba mushi yace fali nasabihi min ash-sharafi a'la darwatan wa ada'uhu kanu yashhaduna lahu bidhalik manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da silsila yana da family mai kyau wadda ha makiyan shi har makiyan shi suna yarda da cewa yahi su nasaba kuma yahi su dangantaka mai kyau haka al-qadi iyad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi da Abu Huraira ya rawaito yake cewa bu'istu min khairi qurun an aiko ni daga cikin mahiyawancin karni mahiyawancin zamani wanda yahi alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin shi aka turo ni min quruni bani adam hatta kuntu min alqarn allazi kuntu fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace had wannan karnin da nake cikin shi yahi kowane karni alheri shi yasa manzo Allah subhanahu wa ta'ala da yazza qulu manzo Allah a cikin tsatso da kabila wadda tahi kowace kabila mutunci a Larabawa sannan kuma sai ya zaba mishi lokacin da yahi kowane lokaci alheri saboda mutumin da za a turo mana mutum ne mai alheri wata rana al-Muttalib ibn Abi Wada'a radiyallahu an yana bada labari yace al-Abbas ya je wani labari cikin gari kaman mutane suna neman su yi suka dangance daga nasaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutane suna jita-jitan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam familin shi ba family bane bai mutunci, ba family bane mai dangantaka ta kirki. Wannan shi yasa ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hawo munbari kai tsaye, sai yake tambaya sahabban shi, yake ce musu man ana, yace musu wane ne ni. Qalu suka ce anta rasulullah alayka salam, kai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu ana muhammad, yace musu ni ne muhammad bin abdullah nan gidan abdullah bin abdul muttalib nan gidan abdul muttalib. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu inna allaha khalaqal khalq, Allah subhanahu wa ta'ala ya halittu halittu, faja'alani fi khairihim, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ni a cikin halittar da ta kowace halitta alkhairi. Babu shakka halittar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, halittar dan adam ta yi kowace halitta alkhairi a cikin halittan da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo. Wannan abun ka sai da shi mana yace inna allaha khalaqal khalq, Allah subhanahu wa ta'ala ya halitti halittu, faja'alani fi khairihim, ya sanya ni a cikin waɗanda suka yi wannan halittun alkhairi. Sannan ya sanya wannan halittun nashi ya kasa su mutane biyu, ɗan adam da Allah yi su, sai ya kasa su kashi biyu, akwai mutanen banza akwai mutanen kirki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya sanya ni a cikin mutanen da suka yi kowanne mutane kirki. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala faja'alani fi khairi firqa thumma ja'alahum qaba'il, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah sai ya sa mutane suka zamanto qabilu, qabila kaza da qabila kaza. Faja'alani fi khairihim qabila, sai Allah ya sanya ni na hito daga cikin qabilar da ta yi kowace qabila alkhairi. Thumma ja'alahum buyutan, sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mutane suka zamanto ƴan gida, a ce wane gidan su wane ne, wane gidan wane ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace faja'alani fi khairihim baitan, sai Allah ya hiddo ni daga cikin gidan da yake kowane gida alkhairi a cikin Laraba. Dan haka sai manzo Allah ya ce musu ku daina jita-jita, fa ana khairukum baitan, gidan mu yake kowane gida alkhairi daga cikin ku. Wa khairukum nafsan, sannan gidan mu yake kowane gida zama mai tsarki a cikin kabilar Laraba. Wannan hadisi al-Imam Ahmad ya fitar da shi, al-Imam al-Albani yace wannan hadisi ne ingantacce. Ashe kaga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya turo shi cikin Larabawa, Larabawan nan da suka ce mai mahaukaci, suka ce mai mawaki, suka ce mai mahaukaci, suka cutar da shi akan wannan da'awai, da Allah subhanahu wa ta'ala wal iyazu billah ya zabo manzon Allah daga zuri'a wadda ba ta kirki ba, koko daga zuri'a wadda tana da abun gai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya za ya rayu a cikin waɗannan mutanen. Tabbas gorace-gorace na family zai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa, hayya rasa ya za a yi kira mutane zuwa ga hanya. Domin kamun ka kira mutane zuwa ga hanya ta kirki, ya kamata a ce kai ma mutumin kirki ne, kuma ka fito daga tsatso mai kyau. Ashe a ƙalƙashin wannan ya kamata a ce mutane kowa yayi kokari ya tsare familin shi, ya kamata a ce musulmi yayi kokari ya tsare familin shi, ya tsare mutuncin ƴaƴan shi. Kan mutun ya fada a cikin wani abu na ki ko wani abu na haramu wanda zai zamantowa abun gori ne ga ƴaƴan shi, ko abun gori ne ga jikokin shi waɗanda za su taso bayan shi. Sannan ya kamata a ce mutun ya zaba ma kanshi zuriya tayyiba. Ƴan uwa musulmi, rayuwa ta arme ko rayuwa ta aifafa ba rayuwa bace wadda za a ce za a yi wasa da ita. Rayuwa ce wadda kamun a ce ka hada zuri'arka da wanci, ya kamata a ce ka tabbatar da cewa wannan tana da zuri'a ta hito daga tsatsan mutanen kirki. Sannan kamun a ce an daura muku arme da wanci, ka tabbatar da cewa lalle wannan matai tana da zuri'a ta hito daga zuri'a tayyiba ta kirki. Wannan shi yake sa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu zuri'arka albarka. Duk da cewa ɗan shekaru na ba su kai na yi bayani irin wannan ba, amma a iya rayuwar da aka yi kowa ya san cewa duk wanda ya zabo daga zuri'a ta kirki to Allah subhanahu wa ta'ala za ya hiddo da zuri'a ta kirki a cikin kabilar shi idan da za a ce mu aje hankalin mu da kyau kamun Allah ya fiddo mutumin kirki a cikin mutanen banza yau da za a ce ga wata family mutanen banza ne ko a ce maka family ne misali a ce ma ƴan tauri ne ko ko su ƴan bori ne ko ko su matsafa ne ko ko su sun gado wani abu wanda baya da kyau kamun ka hiddo mutumin kirki guda daga cikin su ko kamun ka fiddo malami ɗaya daga cikin su zaka hiddo mutum goma a cikin family wa'anda family ne masu kyau yanzu kamun ka fiddo malami guda a gidan da bori aka tashi da shi a gidan da asirce aka tashi da shi ka hiddo malami goma a gidan da an san su da malinta kenan ya kamata a ce mutane su aje hankalin su a wurin da suwa da wace kabila ce zaka hada zuri'anka kabilan da zaka hada jini da ita ya kamata a ce ka tabbatar da cewa wannan kabila tana da kyau ka a ce maka babanta mutumin banza ne ka a ce maka zuri'ar su mutanen banza ne ka ce a ai ba da babanta zanzamna ba ba da zuri'ar su zanzamna ba a abin yana bin jini ne amma yau in an ce babanta ladan ne ko yau babanta liman ne ko yau babanta malami ne ko yau babanta wani mutumin kirki ne a unguwa wannan la ba a sai ka hada zuriya da ita saboda Allah subhanahu wataala gobe kai ma a cikin ka zai taso da mutanen kirki zai taso da malamai zai taso da ladanni saboda ka armi gidan ladan kenan abin jini yake bi ya kamata a ce mun aje hankalin mu a wajen su wane ne za mu hada zuriya da su saboda a kare tsatso a kare zuri'a daga gorace-gorace saboda wannan dalilin ne Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta zina saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda wanda ya zina indai ya taba yin arme ko yana da arme a jefe shi a kashe wannan mutuna shari'a musulunci ta yarda ta yi sadakan mutum guda a cikin family da wannan mutumin ya dauko wani abu ya shugar da wannan abun a cikin wannan tsatsan ya bata musu suna dan haka shari'a ta yarda wannan mutumin tunda ya ji yayi karambani to ya kamata a shahe shi daga bayan ƙasa ba dan komai ba saboda a tsirar da mutuncin wa'annan zuri'ar tashi kai ya je ya kwaso musu wani abun ki ko ya kwaso musu wani abun gai ya zo ya gwamutsa a cikin wannan family din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khuzu anni yace ku karba daga gare ni khuzu anni ku karba daga gare ni tarja alallahu lahunna sabila Allah subhanahu wa ta'ala ya rige ya gama bayani al bikru bil bikri jaldu mi'atin disar mai koko budurwar da ta yi zina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a musu bulala 100 idan an kama su da shaidu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wasajibu bisayyib wanda ya taba arme ko mai arme idan ya yi zina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace jaldu mi'atin war rajul za a mai bulala 100 kuma sannan za a jehe wannan mutumin har ya mutu duk da wasu malamai suna ganin cewa wanda yayi zina idan yana da arme ko ya taba arme za a jehe shi ne ba tare da an mai bulala ba wannan jaldu mi'atin abu ne wanda ya shiga cikin abin da ake cewa an-nasikh wal mansukh wani sa'in Allah subhanahu wataala zai sabko hukunci idan an kwana bi Allah ya ga wannan hukuncin yayi tsanani ga mutane Allah subhanahu wataala sai ya goge wannan hukuncin sai ya kawo musu wani hukunci wanda ya sauki ashe yan uwa musulmi shari'ar musulunci ta yarda a bada mutum guda a cikin family koko a bada a bigi ko a kashe wanda zai bata mata suna koko wanda zai kawo mata wani abu wanda zai za mata zagi ko wanda zai za mata abinda zai bata musu suna ashe mas'alan aihuwa mas'alan family mas'alan arme ba mas'ala bace ta wasa wanda ya kamata a ce matasa sun yi wasa da wannan mas'ala ka buga misali da a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga tsatso mara kyau da kai kankanka akwai wahala kai imani akwai wahala ka yarda da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaso ya zo da shi duba da haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya fiddo shi daga cikin family daga cikin zuriya daga cikin kabila wadda ta yi kowace kabila alkhairi a cikin larabawa dan haka sun ki ko sun so sai dai su karyata abinda suka zo da shi ba dai su bata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko ta hanyar family shi ko ta hanyar gidansu da cewa mutanen banza ne yana daga cikin sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa musulmi mutun ya bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da abinda aka ce wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to ka bi wannan abun kuma ka tsaya daidai inda aka ce kai an ce kai zikiri ka tambaya yaya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan zikirin Allah subhanahu wataala yake cewa kul in kuntum tuhibbuna Allah ka gaya ma mutane ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai hakuna san Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah to ku bi ni Allah subhanahu wataala zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum sannan Allah subhanahu wataala idan dai kun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai gafarta muku zunubanku al-imam ibnu kathir kalkashin wannan aya yake cewa hazihi al-ayatul karima yace wannan ayan mai girma hakimatun tana mai yin hukunci ne ala kulli man idda'a mahabbatallah ga duk wanda yayi kirkiran cewa yana son Allah amma baya bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walaysa huwa ala tariqatil muhammadiyya kuma shi wannan mutumin yana tuciya da cewa yana son Allah amma baya bin hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi al-imam ibn kasir yake cewa fa innahu kadhibun fi nafsi al-amr yace wannan mutumin makaryaci ne saboda babu yadda za ka ce kana son Allah amma baka bin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi hatta yattabi ash-shar' al-muhammadiyya yace wannan mutumin ba zai taba cewa yana son Allah ba a yarda da cewa lalle yana son Allah har sai ya bi shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita waddinin nabawi sai wannan mutumin ya bi addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi jami'i aqwalihi wa af'ali a duk cikin maganganun shi a duk cikin aikin mutum ba zai tabbata ba yana son Allah sai ya bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata aya Allah yake cewa qul la aqulu lakum indi khaza'inullah ka gaya musu ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu cewa ni ba ni da taskoki na Allah wala a'lamu al-ghaib sannan ni ban san gaibi ba wala aqulu lakum inni malak kuma bazan ce muku ba ni mala'ika ne in attabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kadai abinda nake bi illa ma yuha ilai sai abinda Allah subhanahu wataala ya mun wahayi ashe hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muke karantawa da ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake ba mu labari dukkanin su wahayi ne daga Allah subhanahu wataala dan haka babu yadda za a daga ma wani mutum kafa yace zai bi Allah amma ba zai bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba haka a wata aya Allah yake cewa qul ma kuntu bid'an min ar-rusul kace musu ni ba kirkire ne ba daga cikin manzannin da Allah subhanahu wataala ya kirkiro ba wai ni na kirkire kaina ba nace ni annabi ne wama adri sannan ban sani ba ma yuf'alu bi wala bikum abinda za a yi da ni idan ranar alkiyama ta tashi ko da ku in attabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kadai abinda nake bi illa ma yuha ilai sai abinda aka mun wahayi wama ana yace ni ba kowa ne ba illa nazirun mubin sai mai gargadi mabayyani dan haka wannan aya tana nuna mu cewa dole ne mutum inda ya yi imani ya ba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abinda Allah subhanahu wataala yace haka Allah yake cewa a wata aya fala wa rabbika Allah yake cewa ka gaya ma mutananka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabbas ubangijinka yana rantsuwa la yu'minuna mutane ba za su taba yin imani ba hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum har sai sun sanya ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ne mai hukunci a cikin abin da ya shige musu na shari'a fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait sannan mutane ba za su samu kunci ba ko damuwa a cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayi ko yace a bari mimma qadaita wa yusallimu taslima sannan mutane su mi kauya haka Allah subhanahu wataala yake cewa falyahzar lalle su tsorati allazina yukhalifuna an amrihi wa'anda suke sabawa akan umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tusibahum fitna wata musiba ta same su aw yusibahum adhabun alim koko wata azaba mai radati ta samu waɗannan mutanen waɗanda suke saba ma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ina daga cikin sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutun ya san cewa duk wani aiki da zaka yi a shari'ar musulunci inde baka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba inde ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai ba to wannan aikin ba aiki bane a addinin musulunci kuma sannan mai shi baya da lada sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da yazo da shi idan kai ne Allah subhanahu wataala zai baka lada idan baka yi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi ba dan haka baka lada a cikin wannan aiki Al-Imam Ibn Kasir yake cewa dinul Islam mabniyun ala aslayn Al-Imam Ibn Kasir yake cewa addinin musulunci an gina shi ne akan abubuwa guda biyu man kharaja an wahidin minhuma duk mutumin da ya ashe ɗaya ya dauki ɗaya fala amala lahu wala dina lahu wannan mutumin baya lada wannan aikin kuma baya da addini Al-Imam Ibn Kasir yake cewa wannan abubuwan guda biyu shine an na'budu Allaha wahdahu mabauta ma Allah shi kadai wala nushrika bihi sannan ba za mu yi shirka da shi ba shay'an ba za mu hada wani abu da Allah ba a wajen bauta wa Allah na'budahu sannan al-Imam Ibn Kasir yace kuma kan mu bauta ma Allah illa bima shar'a sai abinda Allah ya sabkar daga sama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a aikata yace wa huwa haqiqatul qawl shine gaskiyar fadin mutum la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka ɗan uwa musulmi mu sani yana daga cikin samun rabo mai kyau a duniya da lahira mutun ya bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi abinda aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ya hana mutun idan ya bar wannan aikin tabbas zai tsira a duniya kuma sannan zai tsira a ranar lahira bal ma kiluluwan aljanna suna ga hannun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ga wanda ya bi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ummati dukkanin al'ummata yadkhuluna aljanna za su shiga aljanna illa man aba sai wanda ya kiya sahabbai suka tambaye manzon Allah suka tambaye shi wa man ya aba wane ne kuma wanda zai kiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ata'ani duk wanda yayi min da'a dakhala aljannata ya shiga aljanna wa man asani duk wanda ya ki bin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi faqad aba wannan mutumin ya ki ya shiga aljanna haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake masahabban shi nasiha yake ce musu yahudawa sun kasu kashi 71 sannan nasara sun kasu kashi 72 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al'umma ta za ta kashi 73 yace kashi 72 dukkan su ƴan wuta ne illa wahida sai ɗaya ita kadai ce za ta tsira ita kadai ce za ta shiga aljanna sahabbai suka tambaye shi wace ce wannan ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya kasance alama ana alai akan abinda ni nake akan shi da akan da abinda sahabbai na suke akan shi to wannan mutumin ya shiga cikin wannan jama'a da guda wanda manzon Allah ya ware a cikin kaso 72 yace za su sai wuta amma wannan ɗaya din ita ce za ta shiga aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin wani hadisi da Abdullah ibn Abbas ya rawaito yake cewa inna shaytan lalle shaydan ya ku al'umman musulmi ku sani cewa qad ya is shaydan ya gama hidda tsammanin cewa an yu'bada bi ardikum shedan ya gama hiddas tsammanin cewa lalle ba za a koma ba ana bauta mai irin bautar da aka yi dada ta bauta ma wuta ta bauta ma rana ta bauta ma wata shedan ya gama yarda da cewa lalle mutane ba za su dawo akan wannan bautar ba walakin radiya amma dai shedan ya yarda cewa ku mai da'a a cikin wasu kananan abubuwan ku na ibada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fahzaru to ku kiyaye inni qartaraktu fikum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle na bar muku ma in tamassaktum bihi abinda inda kuka yi ruko da shi lan tadillu abadan ba za ku taba bacewa ba har abada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kitaballah shine littafin Allah wa sunnati nabiyhi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe duk mutumin da zai ce maka yayi imani da Allah yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma baya aiki da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan mutumin baya da imani kuma baya daga cikin wanda Allah subhanahu wataala zai tada su a ranar alkiyama amma duk da haka duk da wannan ayoyin da duk da wannan hadisan da duk da wannan aljanna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari akwai wa'ansu wa'anda su suna nan ba su yi imani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba asalin mutanen da suka ƙi imani da hadisan manzo Allah su ne wasu mutane wanda ake ce musu khawarij lokaci baya isa mu bale mu yi bayanin su wane ne khawarij sannan akwai wasu mutane su ma ƴan tsiraru suna nan suna yawo ana ce musu ƴan qur'aniyun ƴan qalaqatu su ma ba su yi imani ba da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na hadisai wa'annan mutanen da khawarij da duk wani mutum wanda zai ce shi bai imani ba da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma gaba dai malamai sun ittifaki cewa wannan mutumin duk wanda ya inkarin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin ya uddu kafiran wannan mutumin ya zamanto kafiri mukhrijan anil milla wannan mutumin ya hita daga shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ita sunnan manzon Allah abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine ke fassarawa ga alqur'ani mai girma a duk alqur'ani babu inda aka ce kai sallah guda biyar babu inda aka ce maka asuba raka'a biyu ce azhar raka'a hudu ce la'asar raka'a hudu ce magariba raka'a uku ce isha'i raka'a hudu ce wannan dukan su hadisi ne maganganun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam suka yi bayani akan wannan haka in ka dauka arwalla wurin da Allah ya ce ka taba in zaka arwalla arwallaka bata cika ba manzon Allah ne yayi bayanin yadda zaka yi arwalla arwallaka ta cika dan haka babu yadda za a yi mutum yayi addini babu yadda za a yi mutum ya tsira duniya da lahira yace shi baya aiki da hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gai da ayyukan da aka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a takaice ɗan uwa musulmi duk mutumin da kaji yana tuciya da cewa shi baya aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kakkai shakku cewa wannan mutumin ya kafirta kuma ya huta daga shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar alkiyama Allah subhanahu wataala zai tada shi da yahudi ko ya tada shi da nasara ko ya tada shi da majusa ko Allah ya tada shi da mutanen banza wanda ya gada ma amma dai wannan mutumin babu yadda za a yi shiga kalkashin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kinan duk lokacin da kaji wani yana tuciya akan cewa a watsar da hadisan manzon Allah wannan mutumin karka bi shi kuma karka saurare shi a duk lokacin da ka saurare shi har yamma tasiri to zai hidda ka ne daga cikin addinin musulunci dan haka idan ka sa ayyanka wata makaranta aka ce maka makarantar ƴan qalaqatu ce ko makarantar khawarij ce ko makarantar ƴan shi'a ce kai gaugawar hiddo shi daga wannan makarantar sannan idan ka sake mai makaranta ka ce a dawo da shi ya dawo daga alifun ba'un ya fara daga farko saboda inda ya hito baya da addini duk wanda ya watsa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan malaman duniya gaba dai sun ittifaki a cewa wannan mutumin ya kafirta kuma ya hita daga shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda za a faɗa yana da yawa akan khawarij sai dai wani lokaci Allah subhanahu wataala ya sake sadar da mu abinda muka karanta daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskure ko tuntuban halshe Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.